نعم
وضوئي من مصر ذكر نعم باب الوضوء من مص الذكر وانا باب حكمين ين الولاء معنا ورورون الولاء دليل تبع الاورا اذا متين يا تبع الاوران sa shi ma dai mun gabatar da wannan hadisi a cikin sunan tirmizi ko da wajahin sabani tsakanin hadisin busra da wane da busra da wane ne amman cire نما يا دوكيم سي يكي cewa haddathana Abdullah ibn Maslama Abdullah dan Maslama yayi mana hadisi inji Abu Dawud Abdullah dan Maslama nan dai mun san shi na cikin mukhtaran kuma muhullisan almajiran Imam Malik yace an Maliku shi ma daga Maliku din an Abdullah ibn Abi Bakar daga Abdullah dan Abi Bakar shine dan Muhammad dan Hazar wanda kakansa din nan manzo Allah sallallahu ta'ala sallan ya aike shi har ana affara wasiqan da annabi ya aika masa a cikin sakon da ke ciki yayin nusan hadisin da ya wuce gabanin shi shi Muhammad ibn Hazan din nan Maliku yayi karatu ya tasirantu da shi amma dai hadisan da ya rawaito wanda aka san su guda 18 ne a cikin muwaddansa daga wajen shi Abdullahi dan Abi Bakar yana cewa Allahu sami'a sami'a urwa yaji urwata dan zubairu ya kulu da halka ala marwan bin hakam na shiga wajen marwan dan hakam sai yake cewa tazakarna ma ya kulu min bulwudu sai muka yi muzakara shi ma wannan marwan dan hakam din fa gwamna ne a lokaci gwamna sosai yanda ka sani gwamna mai iko irin ma gwamnan ba irin na yanzu ba saboda wannan gwamnan kaman shugaban kasa ne a wancan lokacin yace kaman nikan kawo misali yanda naji daga bakin magabata ni dai ban san shi sani sosai ba amma naji daga magabata suna fadan Allah ya ji kan alaji dahi da kanti an ce majalisan sa bai da abokin dai kazo sai dai ka sa littafi ban dai san su kure kun san shi amma ni dai haka naji ana fada da yawa suna fada an ce da yawa in ka je majalisan sai dai kazo ka sa littafi irin firan da ake wajen alhaji ba a yi a wajen sa sai dai ka zo ka sa littafi ku yi karatu ko ka kare shi ko ya kare ka to misali kaga duka irin wannan kaga gashi gwamna ne amma an gama aikin office an zo ana mas'alan ana warware mas'alolin addini to mu yanzu ko shugaban namu suna yan wanne a lura da wannan tsarin wallahi alam Allah dai ka tausaya mana shi yasa da mun galibi idan jagorancin al'umma ya sauka daga hannun wanda suka san addini kuma sanin addinin mujarradin sanin addinin baya zama gyara sai da tausayin al'umma da sanin fa'idan ilimin addini din saboda wasu daga ciki suna da ilimin addinin daidai nasu amma hanyar da ake kai ne Allah ya cire musu tausayi da imani na wanda suke mamulki haka wallahu alam sai yake cewa fa zakarna ma yakunu minhu alwudu'a muka yi muzakaran abin da ke kawo alwala fa kala marwan sai marwan ya ce wa min matsin zakari daga cikin abin da ke warware alwala shine shafan al'aura kala urwa urwa yace ma alimtu zalika yace ni ban san cewa shafan al'aura na warware alwala ba kala marwana ahbaratni busratu bint safwan yace busra wadda tana cikin mata quraishawa kuma tana cikin mutaakirai abin da yasa ga dai hadisin dalqun nan a baya to amma abin da yasa kaga su maliku suka dauki hadisin busra saboda ta yi fatawa da shi ne bayan annabi ya koma ga Allah kuma a cikin dandazon sahabbai a Madina sai suka ce da wancan shi ne zai fi zama tabbatacce to da sahabbai sun mata musu shi ko hadisin dalqudan aliyu watidi ne ya zo wajen manzon Allah ne na yan kwanuka sai ya tadda sashi malama suna cewa akwai ildirabi a cikin hadisinsa duk dai mun dai riga mun wuce wannan bayanin a baya shi yasa da yawa suna ganin har imamu a imamu sayyidi kaga ba shafi'i ne amma ya tafi akan fatawan maliku a mas'alan cewan shafan al'aura yana warware alwala shi yafi karfi yafi kusa da nassi kuma dan haka hadisin busra shine ya zama raji akan hadisin dalqudan aliyu wallahu alam sai yake cewa annaha sami'at rasulullahi yaqulu min mas zakman mas zakarahu falyatawadda wanda ya shafi al'auran sa to ya canza alwala na hadisin Tirmidhi ya rawaito mun yi magana akan sa in Allah ya sa muna raye zamu zo kuma a cikin Sunanin Nisa'i da Ibn Majah amma wannan hadisin ba shi a cikin Buhari ba shi a cikin Muslim amma mazajen da ke cikin hadisin duka kuma Buhari da Muslim sun fitar da hadisan su sabanin hadisin dalgudan Aliyu sai yake cewa babu rubusati fi zalika kaga shi a wajen shi Imam Abu Dauda wanke alwara ai shafa canza alwala da shafan al'aura shine misali asali shine sabiti to da haka shi ya dauki qadiyan matsalan hadisin dalqudan ali a matsayin ruhusa ne saboda misali zawalin takalluf ila zai iya yiwa idan aka kasance saboda abu ne wanda ko da yaushe mutun yana mu'amala da shi zai iya taba shi ko da yaushe a ce kuma kullum mutun ya taba ya canza alwala dan haka shi yasa yake ganin cewa babi ne na rusa wallahu alam sai ya ce haddathana musaddadu haddathana mulazimu bin amr bin hanafi wanda yake suduki malamai yana cikin rijalul arba haddathana abdullahi bin badar shi ma sika ne amma rijalul arba an kaisu bin dalqin an abi daga kaisu dan Aliyu daga babansa wanda shi ma sun ce suduki ne shi kanshi ka san misali Imam al-Buhari yana cewa bana zaton cewa shi dalqudin ya riski ba ya shi kaisu din ya riski hadisi daga babansa yace qaddimna ala nabiyillahi mun gabato zuwa ga wajen manzon Allah faja'a rajulun ka'annahu badawi sai wani mutum ya zo kaman mutumin kauye haka faqala ya nabiyallahi ma tarafi masar rajulu zakarahu ba'da ma yatawadda menene hukuncin mutumin da ya shafi al'auran sa bayan ya riga yayi alwala faqala hal huwa illa mulgatin minhu yace to menene ai bai wuce tsokan ciki daga cikin ka ba daidai yake da shafan gwiwan ka daidai yake da shafan kafadan ka ba wani bambanci awqul atin ko kuma bad'atin minhu qala abu dauda yake cewa rawahu hisham bin hasan wa sufyan ath-thawri wa shu'ba wa ibn uyayna wa jarir ar-razi an muhammad bin jabir al-qais bin dalqin hadathana musaddadu hadathana muhammad bin jabir an qais bin dalqin shi wancan da muka gabatar da muhammad dan jabir din da yake cewa wadancan mazaje sun yi riwaya daga wajensa wanda yake saduki ne a cikin rijalul abu dauda da ibn majah yace misali shi kuma daga muhammad bin jabir bin sayyar bin qais bin dalqin al-hanafi ina cikin kabilan Banu Hanifa kabilan su Musailama al-Kazzab kenan an abihi bi isnadi wa ma'nahu wa qala fi salati yace ai a cikin sallah ne ma ba ba'da an yatawaddau ba kaga misali mutun ya shafi al'auran sa a cikin sallah ka san ba zai sa hannu ba sai dai ya shafe shi min wara'il hijabi sai ta bayan hijabi wallahu alam babul wudu'i min luhumil ibli wannan babin zai karantar da mu yin alwala daga cin naman raƙumi sai dai kaman yadda muka sani suna cewa kaman yadda Jabir bin Abdullah yana cewa kana akhiru amrayni min rasulullahi tarkul wudu'i mimma masarqun nar barin alwala daga abin da wuta ya taba to kaga misali wannan hadisin har naman raƙumin ya cire shi a ciki wancan hadisin na Jabir ya cire har naman raƙumin tunda misali daman wasu na ganin illa din saboda misali wuta ya taba shi sai yake cewa haddathana Usman bin Abi Shayba qala haddathana Abu Muawiya qala haddathana al-A'mash yayi mana hadisi an Abdullah bin Abdullah ar-Razi daga Abdullah dan Abdullah ar-Razi wannan shi ma sika ne ko kuma suna ce mai saduki ne suna ce mai saduki ne dan Imam Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Majah sun yi riwaya a wajensa shi kuma an Abdurrahman bin Abi Layla daga Abdurrahman bin Abi Layla an Barra'u bin Azib qala su'ila Rasulullah an al-wudu'i min luhum al-ibil an tambayi manzo Allah sallallahu ta'ala sai ya Rasulullah me hukuncin alwala idan mutun ya ci naman raƙumi qala tawaddu minha annabi ya ce in kun ci naman raƙumi ku canza alwala duk da shi ma sashin malamai sun dauki wannan tawaddu din lokatan ne ba misali ba wai misali haƙiƙan ma'anansa ba ne lugga ne saboda al-wudu shi ne al-ghasl kawai sai suka ce abin da ake nufi shi ne ai mutum ya wanke baki ya wanke hannu saboda shi ne munawalan shi abin da yake wasu malamai da aka fassara hadisin sai yake shawo ila al-lughu mil ganani sai aka tambaye manzo Allah dan gani da cin naman rakun naman tinkiya qala la tawaddu minha a in kun ci naman tinkiya ba sai kun canza alwala ba wasila an salati min mubarakil ibli an tambaye manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan gani da ayi sallah inda ake durkusar da raguma ma'ana kaman a ce a garken su kenan ayi sallah qala la tasallu fi mubarakil ibli fa innaha min ash-shayatin manzo Allah ya ce kada ayi sallah a madurkusar raguma saboda ita tana daga cikin dabbobin da shedanu suna tare da ita wani kuma ruwayan zaka ji ya ce fa inna ma ahal awabidu tare da ita akwai al-awabidu ma'ana kaman hajiman shedanu sai saboda kasar raguni tana da wani irin ita kadai ne dabban da take al'ada a cikin dabbobi gabaki da kamar yadda dan adam ke al'ada mace take al'ada haka raguni take sannan sai yake cewa wasila an salati fi marabilil ganani amma shi matsalan cewan yin sallah a inda ake durkusa raguni wannan ijma'i ne ba a sabani akan matsalan ba duk inda ake ijira raguni ba a yin sallah a wajen sai yake cewa wasila an salati fi marabilil ganani an tambayi manzon Allah dangane da yin sallah a kaman turken tumakai qala sallu biha fa innaha baraka annabi ya ce ku sallah a ciki a ita tinkiya duk inda take tana tare da albarka ya akwai albarka tare da ita to san malamai sai suka yi kiyasi da madurkusarin tinkiya da madurkusan sa duk tafiyan su daya sai suka yi kiyasi musamman da wancan hadisin amfani da sashin abin su babu wudu'i min masallah min nabiyyin nayyin wa ghasalihi wannan babin yin alwala idan mutun ya taba danyen nama sai yake cewa ko kuma ya wanke danyen nama haddathana muhammad bin ala wa ayyub bin muhammad ar-raqi maula ibn abbas suka ne abu dawud da tirmizi da sa'i sun yi ruwaya daga wajen shi ayyub dan muhammad ar-raqi wa amr bin usman shi ma suduqi ne ana ce mashi al-himsi wanda shi ma da tirmizi da abu dawud da sa'i sun yi ruwaya daga wajen sa ma'anan amma shi ruwayan sa da ma'ana ne qalu haddathana marwan bin muawiya marwan dan muawiya mana hadisi qala abarna hilal bin maimuna shi ma saduqi ne al-juhayni an ada'u bin yazid al-laisi qala hilal la alamu illa an abi sa'id yace ban san wannan hadisin daga wajen kowa ba sai daga abu sa'id wa qala ayyub wa amru wa arahu an abi sa'id yace ina ganin yana in ma in hadisin ne zuwa ga abu sa'id al-khudri am anna nabiyya marra bi gulamin wa huwa yasluhu shat yace ya wuce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya wuce wani yaro yana teda akuya faqala lahu rasulullah tanaha hatta urika sai yace matsayin kalle ka ma'ana juyo fuskanka in ganka ko ga aikin da suke fadahala yadahu ko kuma tanaha hatta urika matsayin nuna maka yanda ake teda akuya sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa adhala yadahu bainal jild wal lahi sai manzo Allah ya ce kaga yanda ake sai a sa hannu tsakanin fata da nama irin yanda mawutan nan suke suna dandanna shi to shine sai ma'aiki ya koyar da shi ya masa haka watan mu'amala na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa shine gaba ɗayan jami'a gabaki da mu ko a wajen mu sai ga cewa kaga yaro yana wani abu ka wuce sai ga ma bai saka kalle shi ba sai ga bi sai kalle shi ba wanda misali da baya an sha fadarwa manzo Allah ya ce ana zike cewa idan manzon Allah ya zo ya tattani yana bukata na eh zai aike ni ya tattani muna wasa da yara yace abinda annabi ke fara in yazo zai mana sallama sai ce ma yaran abokan wasa da Allah zan ganshi yara kanana sai ce zan ganshi to ya waɗannan misali ba za su koyi tarbiya ba sai yake cewa fada hasa biha hatta tawarat ila al-ibdi manzo Allah ya matsa shi ya tura shi har sai da hannunsa ya kai kaman nan karkashin hammatarsa summa mala fa sallalil nas wa lam yatawadda annabi ya gama kuma ya tafi masallaci kaga a hanyar ma masallaci ne ya tafi masallaci ba tare da ya canza alwala ba shine babin da Abu Dawud yake kanta da mu ma'ana in mutun ya taba danyen nama ba wani hukunci a ce sai ya wanke hannu ko sai ya canza alwala bai taba masa alwala ba ma'ana abinda ake so a fadan mana mu'amala da danyen nama halal ne dan haka jaizi ne kuma shi ba najasa bane sai yake cewa kala Abu Dawud da zada Amr bin Afi hadisi yani lam yamassal ma'a bai taba ruwa ba shi ma wannan kinaya ne an Hilal bin Maimuna Ramli kala Abu Dawud Abu Dawud yake cewa wa rawahu Abdul Wahid bin Ziyad wa Abu Muawiya an Hilal an adau an Nabi musallam wa lam yaskur Aba Sa'id ya rawaito hadisin da irsali bai ambaci a ba sa idanil kudari ba. Wannan dai mun haɗa hadisi je ku, yadda idan wannan ya kawo hadisi mursali, wannan ya kawo hadisi muttasili marfu'i, ya ake gane wanne ne rajihi a cikinsu, wanne ne marjuhi ko, kamar shi ne karatunmu na jiya. Wallahu ta'ala ala wa alam, alhamdulillah. Amin.